kaɗan-kaɗan da muka tarar kenan ana tashewa da su a wata unguwar mai inda Group Tal National ke ba da sha a ƙarƙashin wata gayyatar musamman ta aure. Wannan ƙungiya da aka kafa yau shekaru sama da goma na kunshe da mutane kimanin 14 masu buga gitar, gangunan zamani da piano. Abin mamaki shine jagaba a wannan group na Tal National babban akawun kotu ne, wato Grefier and Chef.
So ana ce mini Isuf Muhammad Lamumin, ana kira na da sunan lakanin Almeda. Gaskiya aiki na buga gitar da music gaba daya aiki ne wanda ni da gaskiya bai da dama ba da na shiga cikin shi saboda abin da raina ya so ne. Ni bai da dama ba cikin aikin music ko da yake na ma'aikacin gwamnati, ina aiki a harkar gidan shari'a, ba wani illa bane gare ni. Music da nake yi ta bani daraja kwarai a kasar Niger ban ga kofar da ba abu da bane saboda fannin wannan music. Bai yi ta saboda fasahancin ba, na yi ta kawai saboda hanya ce ta yada al'adu namu na Niger kuma na Africa.
Na tambaye shi shin baya fuskantar tsangwama daga manyansa ko kuma wata turjiya daga abokan aiki na mashara'anta, wato ma'aikatan da ke ƙarƙashinsa, kamar yadda a al'adar Afirka ake yi wa mawaƙi da makaɗi wani irin kallo?
Gaskiya a farin nan akwai matsala, saboda a lokacin ita shi wannan aiki na music bai da wani horaji da kasanmu, saboda wannan wanda ga yayin shi kamar dai an doka kamar albazazzaranci ne. To sai Allah ya sa ni da aka gana doka hanya ta ba abun muhimmanci, saboda dai mu dauko duta kasan mu, sai matsala ta fara ragewa, kuma musamman a wurin aiki mutane suka gane abun da manufa ta, tunda kuma yaki ne muke yi kasashen waje a doka duta Niger a sama. Kenan mu samu ta matsala ga ma'aikata na, saboda ma'aikata na mutane ne masu kirki, mutane ne masu daraja, kuma mutane ne masu imani. So san dai aiki ne kenan ga yi aiki ne na kasashe ma wanda wani ba zai iya shi ba, amma ni na zabanin shi kuma ba wanda zai zo ya mun shi ba dan kasar waje mu ne zamu yi haka ne. Amma aikata ta sun bani bakin lokacin aiki na, in yi aiki na kuma lokacin music mai ko ne abu da lokacin sa, a lokacin aiki ai aiki kuma lokacin music ai music.
Sai dai masanan doka na ganin irin wannan aiki a matsayin wanda ya saba wa doka, ko da yake wannan ba wata rubutacciyar ka'ida bace. Dr. Maina Bukar Karte masani ne na tsarin mulkin jamhuriyar Niger.
Madalta alkali da juju mai ba da shari'a ta zamani duka wato a sunan shari'ar wannan da za su bada, a sunan gaskiya za su yanki. To ya zama to wasu irin mutane ne daban a cikin gari, a cikin unguwa, a cikin sarushi, su mutane ne daban masu wani irin matsayi daban, masu wani irin martaba daban. Idan ba a yi haka nan ba, wato ita kanta shari'ar ce ka baki ɗaya ta ƙasa za ta fuskanci wasu irin abubuwa da bai gamshe ta ba, kuma za ta fuskanci wasu irin abubuwa wanda ba za a yarda ba ma da ita.
Dalilin wannan sana'a ta waƙa da kaɗe-kaɗe ƙungiyar ta zagaye ƙasashe da dama na duniya, cikin su har da Amurka, inda suka sami damar rawaya jihohi sama da 40 bisa gayyatar 'yan Niger da ke zaune a wannan ƙasa. Sile Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.